Ta 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 da 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 da. Sukkari aki desu, fly fly. Ta ta da 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 da. Chikara noite, fly fly. Karada ni chikara ga haitte iru. Kekkon kire so de, oh my girl. Karada ga bimyou ni furuete iru.
Get to do the time of the fire.